yare na menji Khadija idaniya Khadija idaniya Hassan Khadija sarauniyar mata dawo sarauniya mai kaunar ki ba zai gabaci ba Khadija idaniya Hassan Khadija sarauniyar mata dawo sarauniya mai kaunar ki ba zai gabaci ba Allah khaliki gwanin shiriya kan halinki babu ba jayayya lalle rayuwar ki ta shiriya dawawan zato na khairiya yau na ga Khadija ki shiriya lalle baki yin abun kunya kowa ya san kina da kunya Khadija idaniya halinki daban ne da sauran mata sunanki daban ne da sauran mata Zama da ke daɗi ma ƴar gata Kece sarauniya a cikin mata Khadija idaniya sannan Khadija sarauniyar mata Dawo sarauniya mai kaunar ki ba zai gabaci ba Khadija idaniya sannan Khadija sarauniyar mata Dawo sarauniya mai kaunar ki ba zai gabaci ba Tasauta kisa salon mariya Fifita ki tura mai aniya Allah ne ya baki kan aniya Cuta baki yi balle aniya Allah ne ya baki sai godiya Duk mai kinki shi ne zai ji kunya Mai ja take sai sai ya shirya Khadija idaniya Kece sarauniya a cikin mata Ba wanda baya san sunan gata Zama da ke daɗi mai sunan gata Ni dai godiya nake mai sunan gata Khadija idaniya sannan Khadija sarauniyar mata Dawo sarauniya mai kaunar ki ba zai gabaci ba Khadija idaniya sannan Khadija sarauniyar mata Dawo sarauniya mai kaunar ki ba zai gabaci ba Nomi yi ma nomi yudu malai